sani yaudarar daga mun Allah ba zai kalle ba Allah ba zai kalle ba da so zulubi ne lalle da na aikata ba ban saba ban san akalla barin zai juya wa zuciya ta sabo barni cikin hali wanda ban taba tsammani ba na bashi zamar soyayya shine kuma yau ya bani madace ba sai na ce Allah yayi sabai na kallo malici barka kai kuma she amana ta wakaice kuma ya kace min kanka a yanzu bazan taba mamaki ba ya Allah
mai kyautu baki ta kuka yan mata bai miki kyau ba ya ma haka so
sajo min nasare daraja da mutuncin kaina ashe shi waye tane a wakana tayi waya